الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وإن هكا يومنا رانر جمعة شدا جوتا جماد الأولى hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1446 wanda ya dace da 8 ga watan 11 shekara ta 2024 miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi salam. Ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai albarka mai suna Usulus Sunnah na al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, wanda wannan darasi shine darasi na 6. To idan ba a manta ba, mun tsaya akan gaba da malam yake magana akan abin da ya shafi wato al-Qur'ani, cewa zance ne na Allah subhanahu wa ta'ala, ba halitta bane. Kamar yadda muka faɗa, wannan raddi ne zuwa ga su al-Mu'tazila, su da suke da wannan aqida na cewa al-Qur'ani halittan Allah ne, ba wato sifa ce daga cikin sifofin Allah ba. Haka kuma raddi ne ga su al-Asha'ira, da su al-Asha'ira sun raba kafa biyu ne. Yawwa, wani bangare suka yi muwafaka da al-Mu'tazila, wani bangare suka yi muwafaka da Ahlus-Sunna wal Jama'a. Su a wurin al-Asha'ira sun tafi kan cewa al-Qur'ani wannan lafuzzan da kake gani to halitta ne. Halitta ne. Sai suka yi muwafaka da al-Mu'tazila. Su al-Mu'tazila a wurin su al-Qur'ani lafzan wa ma'anan halitta ne, da ma'anar da lafazin halitta ne na Allah. To su kuma al-Asha'ira da suka zo sai suka yi tafsili, sai suka ce a wannan alfaz din da kake gani a rubuce wai halitta ne, amma ma'ana to ita ba halitta bace. Saboda a wurin su wannan lafazin ba daga Allah yake ba, ma'anar ce daga Allah. Wasunsu su al-Asha'ira su ce mala'ika Jibril shine abbara an tilkal ma'ani, shi ya ta'abiri daga waɗancan ma'anoni, wato kamar lafuzan suna koma zuwa gare shi kenan. Wasu daga cikinsu kuma su ce a'a, annabi sallallahu alaihi wa sallama huwa allazi abbara an tilkal ma'ani. Wannan kenan. To su al-Sunna wal Jama'a da suka zo sai suka saba musu, suka ce al-Qur'ani kalamullah, zance ne na Allah subhanahu wa ta'ala, aga sifa ce ta Allah. Sannan kuma suna cewa laysa bi makhluqin, ba halitta bane, ba halitta bane. To wannan shine yake tattaunawa akai. To zamu tashi inda malam yake magana cewa wa iyyaka wa munazarata man ahdatha fihi, ina maka ka shedi, kada ka ce za ka tsaya kana tattaunawa wato da wani wanda ya farar da bid'a fihi, a cikin sha'anin al-Qur'ani. Wato shi ne mai wancan aqida kenan, wanda ya ce wato al-Qur'ani makhluqu, ɗaya daga cikin ko su al-Mu'tazila ko ɗaya daga cikin su al-Asha'ira. To anan zai iya yiwa shi al-Imam yana nufin wato a lokacin da ka fahimci cewa ba gaskiya yake so ba rigima yake so. To idan ta bayyana mutum rigima yake so, ba su yake a tabbatar da abin da yake na gaskiya ba, to kaga wannan tattaunawa da shi ba ta da wani amfani, jidali kawai yake nema. To zai iya yiwa wannan magana yana nufin hakan da ita, cewa duk wani wanda ya farar da wani abu na bid'a dangane da Alkur'ani kuma ta bayyana cewa ba gaskiya yake nema ba, dan son zuciya ne, jidali kawai ya samu gaba, to wannan ba buƙatar ka ce zaka tattauna da shi, saboda babban amfanin tattaunawa shine a fito da abin da yake na gaskiya, ba ai bayana abin da yake na barna. To shi ba wannan a manufarsa ba, manufarsa kare son zuciyarsa, manufarsa jidali da jayayya da sauransu. To zai iya yiwa wannan yake nufi. Wa man qala bil lafzi, haka karka tattauna da wanda yace lafzi bil qur'ani makhluqun, sune wadanda muka yi ishara da su daga cikin al-ashaira, wadanda suke cewa idan mutum na karanta al-qur'ani misali alhamdulillahi rabbil alamin, to wannan lafazin da kake ji sai su ce shi halitta ne na Allah, amma kuma ma'anar alhamdu din lillahi din rabbil alamin shi ba halitta bane, sifatun ce qa'ima bi nafsihi subhanahu wa ta'ala. To shi ma irin wannan karka tattauna da shi, so da shi ma dan bid'a ne, wa ghairihi da waninsa, duk wani wanda yake ya farar da wani abu na bid'a kuma ta bayyana cewa son zuciya ya samu gaba da jidali da kare ƙarya da baiwa barna kariya, to wannan karka tattauna da shi. Wa man waqafa fihi, shi kuma wanda ya tawakkufi, akwai wasu da ake kira da alwaqifiyya, su alwaqifiyya su tawakkufi suke yi, basu ce Qur'ani zancen Allah bane kuma basu ce halitta bane. Faƙala, sai ka je na cewa la adari makhluqun am laysa bi makhluqin, sai ka je na cewa ni ban sani ba, Qur'ani halitta dai ko ba halitta bane, to wannan su ake kira da alwaqifiyya, masu ahlut tawakkuf kenan. Yawwa, kaga shi bai shiga can cikin yan bid'a al-mu'tazila ba, kuma bai dawo cikin zumra ta ahlus sunna wal jama'a ba, bai shigo cikin su ba. Ina fatar an gane. Sai ka je na cewa inna ma huwa kalamullah, amma dai na yarda da cewa zance ne na Allah, abin da yake shakka ko yake tawakkufi zaman sa halitta, amma ya yarda da maganar Allah ce subhanahu wa ta'ala, to fa haza sahibu bid'ati, shi ma wannan dan bid'a ne. Yau in ka koma ma litattafai na aqida, zaka ga malamai ma suna kausasawa akan su alwaqifiyya din, har wasu daga cikin magabata na cewa alwaqifiyatu sharrun min al-mu'tazila. Su waɗannan da ke cewa sun yi tawakkufi, to sun fi cuta, sun fi illa, sun fi musiba sama ga masu cewa Qur'anin halitta ne. To in ka koma irin su al-ibana ta al-ibanatul kubra ta ibnu batta, zaka ga ya kawo maganganu da yawa akan wannan, irin su ash-shari'a ta abubakar al-ajuri, zaka ga ya kawo maganganu da yawa, sharhu usuli itiqadi ahli sunna wal jama'a na al-lalakai, haka sunna da abdullahi dan gidan ahmad ibnu hanbal, zaka ga ana kawo zantuka daga magabata wanda wasu ma kafirta su ma suke yi, kafirta su ma suke yi, su al-waqifiyya kenan. To shi ma wannan karka tattauna da shi. Allahumma, sai in an fahimci cewa tattaunawa din zata ana kyautata zato, idan an yi za a samu wata natija, wannan ba laifi a tattauna. Wala Allah kila za a tsiye shi, a ƙure shi a hujjance, ko kuma mabiyansa waɗanda suka rudu da shi, wato in suka gaza wasa ta bayyana, wato za su daina biyarsa, to wannan ba laifi a tattauna da shi, babu laifi. in ana kyauta su zutun cewa tattaunawa din za ta haifar da natija. Sai ya ce mislu man qala huwa makhluqun. To kamar yadda yake dan bid'a daidai yake da irin wanda ya ce shi Qur'ani halitta ne. Dukkan su ɗan bid'a ne, da wanda ya ce shi bai sani ba halitta ne ko ba abin halitta ba ne. To da wanda ya ce halitta da dukkan su ɗan bid'a ne. Wa innama huwa kalamullah, al-imam yake cewa abun sani kawai shi al-Qur'ani magana ce ta Allah. Laysa bi makhluqin, ba abun halitta bane, ba abun halitta bane. Wannan shine aqidata as-salaf magabata, abinda kuma suke fada kenan. Sai al-iman bi ru'yati Allah fi ad-daril akhirati, imani wato da ganin Allah subhanahu wa ta'ala a gidan lahira, kamar yadda muka faɗa a baya, a ganin Allah subhanahu wa ta'ala a ranar gobe kiyama aljanna kenan, abu ne wanda yake tabbatacce kuma asal ne min usul ahli sunnati wal jama'a. Yawwa, ta yadda ma wanda ya ƙaryata ganin Allah ranar gobe kiyama ma har malamai ma suna wato suna badda shi, suna cewa dan bid'a ne kamar al-jahmiya.
Na'am,
wanda kaga su wannan babban asal ne min usuli a ka'idihim, ya daga cikin manyan usulu nasu da suka tafi akai. Eh, al-iman bil ru'ya, banda aqida su na kore sifofin Allah da sunaye gaba daya.
Na'am,
su mutlaqan ba su yadda Allah yana da suna ko sifa ba, duka sun kore. To wannan yana daga cikin manyan aqidunsu su al-jahmiya. To haka kuma nafiyur ru'ya, cewa ba a ganin Allah mutlaqan, tunda Allah ya ce lan tarani, suka ce lan din nan li nafiyil abadi, har abada. Eh, la fi dunya wala fi al-akhirah. To kuma wanda kaga wuta ne da kuma rashin sani, eh, a zai dada akwai Allah, gani ne kawai suka kore, ba Allah suka kore ba. Eh, akwai bambanci ai kace ba Allah ko kace ba a ganin Allah. Kaga kamar ahlus sunna da suka ce ba a ganin Allah nan duniya, kaga wannan baya nuna sun kore Allah. Yawwa, to wannan shine. To sai mal ya ce wal iman bil ru'yati, imani da ganin Allah yawmal qiyama, ranar gobe qiyama, abu ne tabbatacce. Kamar ruwaya anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama, kamar yadda aka ruwaita da annabi. To wannan at-tasamuhu ne, ka'ida ta ilimin riwaya na hadisi. Wato in nassi ya tabbata, to ba a kawo cewa an ruwaice shi da lafazi, wato nassi ga ta al-mabniyyu lil majhul. Yawwa, sai dai a kawo da siga wadda take al-mabniyyu lil ma'lum. Yawwa, kamar naqala ko sabata ko zakara da makamantan su ko qala, amma ruwaya an ruwaita, to wannan malamai sun yi gargadi. Kusa akwai al-Imam an-Nawawi farko-farkon littafin sa na abin nan a muqaddima ma al-majmu sharhul muhazzab, to yayi dogon bayani akan wannan mas'ala. Haka Sheikhul Albani shi ma a littafin sa Tamamul Minna fi ta'liqi ala fiqh as-sunna, shi baya tattauna wannan matsala. Shi wa ka'ida malamai suka ce in nassi ya tabbata, to ba a cewa an ruwaita daga annabi, sai dai a ce ya tabbata daga annabi ko ya zo daga annabi ko kuma annabi ya faɗa. To wannan at-tasamuhu ne kawai, ba a cewa ruwaya, saboda ruwaya suka yi amfani da ita ga abinda ake da ja a kansa cewa bai tabbata ba. Min al-ahadisi sahihi, to kaga kuma ganin Allah hadisai sun tabbata, fi sahih Bukhari wa fi sahih Muslim, sauran littattafai. Yawwa, su kaga abu ne wanda yake tabbatacce a cikin hadisai waɗanda suke ingantattu. Wa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama kuma hakika cewa annabi sallallahu alaihi wasallama daga cikin abin da su ahli sunna suka tabbatar qadira rabbahu hakika yaga ubangijinsa fa innahu ma'surun ar rasulillahi to cewa annabin sallallahu alaihi wasallama wato yaga Allah madaukakin sarki yana magana a daren mi'raji to abu ne wanda yake an nakalto shi daga annabi sallallahu alaihi wasallama sahihun kuma abu ne wanda yake tabbatacce to kawo wannan shi ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yaga Allah a daren mi'raji to wanda akwai sabani wajen malamai hatta kansu su ahlus sunna wal jamaa wasu suka ce ana nufin ya gan shi da zuciya ba wai da kwayan ido ba ya gan shi da kwayan zuciya da kololon zuciyarsa ko da zuciyarsa ya ga Allah amma ba da ido ba wasu kuma suka ce a ya gan shi da idonsa to wasu in suka zo kawai sai su yi ijmalin abu sai su ce annabi ya ga Allah amma ba wai suna nufin ya gan shi da ido ba so zamu ga mas'ala ce tun zamanin sahabbai an yi sabani tsakanin su Abdullahi dan Abbas Abu Zarrin al-Gifari na Aisha zaka ga akwai sabani akan wannan wanda ya tabbatar wannan kuma ya kore kamar bangaren na Aisha kaga ita da korewa cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama bai ga Allah ba to sai suka hada maganganun gaba daya su wadancan da suka ce ya ga Allah kamar su Abdullahi dan Abbas da makamantansu suna nufin ya gan shi da zuciya da fatara gani yawwa ya gan shi da zuciya ita kuma da Aisha da take koriya tana korewa ne cewa bai gani da ido ba to kaga anan sai ya zama kamar a hakika babu wani sabani kenan to wannan abin da yasa su malamai suke kawo ta don ta ƙara tabbatar da abin da ya gabata na cewa za a ga Allah din kuma ko da an tayi kan cewa annabi ya ga Allah din kaga ai ba nan duniya bane ba nan duniya bane tunda daren mai iraji ne ko ba haka ba da aka yi mai iraji da shi to kaga ai ba duniya bane amma nan duniya ko hadisi mai rauni babu kan cewa annabi ya ga Allah a nan duniya babu to sai malai yake cewa rawahu qatadatu an ikrama an ibn abbas cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga Allah a daren mi'raji to akwai asar da aka ruwaito wato ta hanyar shi qatada ta hanyar ikrama ta hanyar abdullahi dan abbas yawa Abdullahi dan Abbas yana tabbatar da wannan akwai wani abu da ake ruwaituwa daga gare shi shi Abdullahi dan Abbas yake cewa wato wala Allah ko za ku yi mamakin abubuwa guda uku abu na farko cewa annabi Ibrahim an khassashe shi an kebance shi da al-khulla Allah ya rike shi madadai sana annabi Musa Allah ya kebance shi da magana sana annabi Muhammad Allah ya kebance shi da ar-ru'ya to shine malai yake ishara zuwa gare shi ma'ana da aka yi mai iraji da shi ya gana da Allah ya ga Allah to shi yake ishara zuwa gare shi yawa to shi wanda isdadi da ya kawo kusan al-Imam Ahmad ya kawo shi a littafinsa al-Musnad isdadi dai sahihi tabbatacce ya inganta zuwa ga shi Abdullahi dan Abbas dama ya shahara da wannan magana din haka Ibn Abi Asim mai littafin as-sunna Ibn Abi Asim shi ma yana da littafi as-sunna ya kawo hadisin ko kuma mu ce asar din haka shi ma al-Lalika'i ya kawo shi a littafinsa sharhu usuli itiqadi ahli sunna wal jamaa dukkan su ta hanyar shi wannan isnadi din
hanyar guda ɗaya
ta me ga wata nan gaban ka
ba wani duk kamar wajen Ibn Abbas
wajen
Ibn Abbas
kuma ruwa ya cuka magare shi na magana ce ba hanya uku ba ka karkita daga hanya guda mun ga kawo an katada an ikrama an ibn abbas da muka zo sai muka fadi inda zaka samu hadisi cewa al-imam ahmad ya kawo shi a littafin sa ibn al-musnad ibn abi asim ya kawo kitabus sunna al-lalika'i ya kawo sharh usul i'tiqad ahli sunna to ina ta zan uku to ai hanya guda mun ga kawo ga ta biyu nan zamu shiga kada shi katada shi ya ji daga ikiraba shi kuma ikiraba ya ji daga abdullahi da abbas kaga hanya ɗaya ce eh ko uku ne yawa to ga ta biyu nan zai kawo sai ya ce warawahu wanda za a ambata ya ruwaice shi hude yana ko ba zuwa ga abin da aka ambata a baya kaga nafsul hadisi kenan amma kuma ta wata hanya ba ta hanyar shi katada al-ikraba ba abin da dai kake son ka tambaya sai yace waye yace Ali ibn Zaidin an Yusuf ibn Mihran an ibn Abbas to kaga wannan hanya ce jadida yawa to shi kuma ta wannan hanya aka sabe shi ta hanyar shi Aliyu ibn Zaidin shi kuma ko mun wuce to warawahul hakam wancan na uku kenan warawahul hakam ibn Aban an ikrama an ibn Abbas ko to shi kuma al-hakam sai ya ruwaita al-hakam ibn Aban shi kuma zuwa ga ikrama shi kuma ikrama zuwa ga wa zuwa ga Abdullahi da Abbas yawa to wannan wani isnadi ne na biyu amma dai kuma duka matanin ɗaya ne dukkan su matanin ɗaya ne to shi kuma wannan isnadi zaka sabe shi cikin Jami'ut Tirmidhi shi yazo da shi haka da An-Nasa'i al-Littafin sa al-Kubra shi ba ya kawo shi haka Ibn Abi Asim cikin littafin sa as-Sunna shi ba ya kawo wannan isnadi da ake magana kansa haka Abul Qasim At-Tabarani rahimahullahu ta'ala al-Littafin sa al-Mu'jam al-Kabir sauran malamai ma dai da yawa to amma shi wannan isnadi yana da matsala ko matsalar sa shi wannan rawi din al-Hakam ibn Aban wanda malamai sun dai magana akan sa sun dan taba shi an gane amma a jumlatan in ka kalli isnadin da ya gabace shi shi isnadi ne tabbatacce to kaga babu wata matsala kenan yawa shi yasa shi Ash-Shaykhul Albani ya inganta hadisi a littafin sa Sahihul Jami' yawa saboda shi al-Hakam din su da cewa wasu malamai sun soke shi wasu kuma sun addala shi yawa shi yasa Al-Hafiz Ibn Hajar a littafin sa At-Taqrib sai ya yi masa ramzi da cewa saduqun ne yawa ishara kan cewa kenan maganar sa ko riwayar sa akwai matsala amma dai kuma ba ta hana a karbe ta yawa to kaga kuma ya samu mutaba a baya ya samu mutaba ta hanyar wa ta hanyar katada katada ya masa mutaba to shi ko mutaba katada tabbatatta ce to sai hanya ta uku warawahu Ali ibn Zaidin an Yusufa ibn Mihran an ibn Abbas to shi kuma kaga wannan wani isnadi ne dama in baku manta ba a karatun mu na Nukhbatul Fikr mun faɗa cewa zaka isa man hadisi ba yana da hanyoyi mi ko je mu yi wannan karatu yau to wannan ɗaya ne daga cikin misalin abin da muka faɗa a can na ba tarar gani yauwa to shi kuma wannan At-Tabarani ya kawo shi a littafin sa Al-Mu'jam al-Kabir shi ma dai akwai matsala a isnadin sa to ba dai a takaice dai matanin ya inganta an fahimta ko da ba mu karbi waɗannan hanyoyin guda biyu ba da hanyar shi al-Hakam da kuma shi hanyar Ali ibn Zaidin to kaga waccan riwaya ta abinda ta katada daga ikrama daga Abdullahi da Abbas to kuma koda mun aje ta sai muka dauko isnadin shi al-Hakam ibnu Aban sannan muka dauko na shi Ali ibnu Zaidin to kaga za a yi hada su sai hadisi ya bada matakin al-Hasan ko dai sai wallahi gairihi in ya zan shi wannan hanya ta biyun kenan ba ta da illa sosai yawa tunda shi al-Hakam din ka iya cewa hadisin shi Hasan ne yawa tunda ramzin da suka yi masa na cewa saduqun ne kaga ba illa ce wanda za ta hana ai watsi da hayyarsa gaba daya to kaga sai dai tunda dama can ya ce wa bi turuqin yusahhahu haka ibnu hajar ya faɗa mun karanta idan ya samu hanyoyi da yawa shi al-Hasan to akan daga shi ya koma zuwa ga matakin sahihul ghairi sahihul ghairi na'am yawa Allah ya sa mallan ka fahimta na'am
su duwe inda masu yi to magana su zingina bayanansu garwa Abdullahi bin Abbas
a maganar ta Abdullahi da Abbas
shi ya kadai su cikin sahabbai da
ai mun fadi Abu Zarr ko mu fada ba
wani
Abu Zarr ne ke fari
okay shi ma yana wanga
ra'ayi kila yau malam fa ba daidai kake ai tun farkon karatu mun fada suna da yawa ka samu bare in sauke ma hanya ka samu tafsiru Ibn Kathir yawa farko suratul najmi to ya tattauna mas'ala din kuma duk abin da ake bukata ya kawo yawa zaka ga waɗanda suka ce ya gani da waɗanda suka ce bai gani eh shi ke da aka sai ba shi shortcut
na'am
na sahabi kuma
hadithul ahad bayan na Umar bin Khattab wanda aka ce da inda aka tare zai dawo ga Umar dan Khattab
na hadisi garibi to a inda a ce dan Abbas din shi dai adda magana za a kawo wannan shine ai nake mai istidraki cewa ai a farkon ma ambace Abu Zarr
masu kawo magana sai su dangina ga ina naka san in gane shi dai na addarwaya kuku akwai
to ai mun fada farkon karatu cewa akwai Abu Zarr shi ma yana da irin wannan magana kana ko to Allah ya zabu dace to in ka saurari karatu dai zaka ji yawa shi ita garaba ai da ba sai kamar yadda muka fada cewa dole sai in ya zan rawi shi dai ya kadaita da maganar ko ba haka ba kamar yadda muka yi bayani anan wato matsala ta ruwaya ai ni ganin ai ba bakuwa bace kamar wai sabani na tun daga ma zamanin sahabbai kare sabu tafsirin zai sauke maka hanya insha Allah yawa shi ba cike a shifa ba al-qadi iyad to amma dai shi ibnu kasir yafi abin nan yafi wasa yake da ba shi asalin tafsirin nasa kenan to Allah ya sabu dace bari mu karasa sai yace wal hadisu indana to kaje matsala kuma in ai magana kuma ka ce magaje wala kai mai wa'azi kaga mun faɗi abu ya dawo kuma sai shi to kaje inda illa take ya gabata ku yi mai nasiha ya dinga kashe waya in za a yi karatu bai kamata yana mai da mu baya ba wal hadisu inda na ala zahiri kuma cewa wato za a ga Allah ran tashin kiyama yana na akan zahirin shi babu wani tawili kawai dai abin da za a gan shi yaya za a gan shi a bisa wace kaifiya a wace sifa to kaga wannan Allah bai dora muna ba sai ya ce kama ja anin nabi muna tabbatar da shi kamar yadda ya zo daga manzon Allah wal kalamu fihi a ce za a tsaya ana bincike sai an gano hakikanin yadda wai ganin zai auku to malai ya ce bid'a wannan kaga sabon abu ne saboda sahabbai ba su yi ba magabata ba su yi ba kaidai kawai kai imani yace walakin nu'minu bihi muna imani da shi kama jaa ala zahirihi kama yadda yazo aka zahirin sa sai yace la nunaziru fihi ahada ba ma jayayya akan wato yadda hakikalin abin yake da kowa mu dai tunda annabi ya faɗa shikenan za mu ce za mu yi jayayya ko wani zo ka ce kaza da sauransu dan a fito da hakikanin ya kaifiya din abin yake ba to ba an hana kutsa irin wannan tunda ba ai bayani ba yawa shi Allah bai bayani yadda za a ganshi ba ko annabi Muhammad shi ba bai bayanin a wace kaifiya za a gansa ba to kaga kawai kai imani ka sallama shine abin da yake ta gaya mana a baya saboda abu in ya shafi gaibi to kawai sallamawa ake yi at-tasdiqu wat-taslim tunan zamu kwana insha Allah dan mun dawo sai mu tashi al-iman bil mizan yawmal qiyama imani da mizani da shi ma an samu daga cikin mubtadi'a da suka ƙaryata suka ce babu awu rana tashi kiyama ba wani awu da za a yi Allah ya sa mu dace subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh